Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis 18 ga watan Yuni. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Hukumomin Beijing babban birnin China sun sanya sabbin matakan kulle da takaita zirga-zirga sakamakon cutar coronavirus a jiya Laraba. Yayin da kasar Brazil ta sanar da karuwar adadin waɗanda aka tabbatar suna kamuwa da cutar a duk rana. A Amurka, ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden zai yi galaba kan shugaba Donald Trump da babbar tazara idan yau aka gudanar da zaɓe a cewar wani sabon binciken jin ra'ayoyin jama'a. Jami'in ɗan sandan nan farar fata wanda ya harba wani ba'amurke baƙar fata har lahira a lokacin da mutumin ya auna shi da na'urar teza a wajen wani gidan saida abincin Wendy's. Ana tuhumarsa da laifin kisa da kuma wasu laifuka.
To kanin labaran kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa tawagar shugabannin fannonin tsaron Najeriya ƙarƙashin jagorancin mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan sha'anin tsaro sun kai ziyara jihohin Katsina da Sokoto akan al'amuran tsaro da suka addabi yankunan. Sannan za ku ji ne masana harkar tsaro ke cewa akan wannan ziyara. Baya ga haka kuma za ku ji cewa jami'an tsaron Najeriya sun kama ɗaya daga cikin shugaban gamayyar kungiyoyin arewa bayan da suka gudanar da zanga-zangar lumana a jihar Katsina akan matsalolin tsaro. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafe da shirin domin iyali.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Hukumomin Beijing babban birnin China sun sanya sabbin matakan kulle da takaita zirga-zirga sakamakon cutar coronavirus a jiya Laraba a kokarin shawo kan annobar. Yayin da kasar Brazil ta sanar da karuwar adadin waɗanda aka tabbatar suna kamuwa da cutar a duk rana. A Amurka kuma adadin mace-macen da aka samu sanadiyar cutar ya zarta yakin duniya na ɗaya. Cikin matakan da aka dauka a Beijing har da soke zirga-zirgar jiragen sama a cikin kasar da daukar tsauraran matakan nesanta mu'amalar jama'a da kuma gwada zafin jikin waɗanda ke shiga wasu unguwanni tare da yi masa rajista. A ranar Talata, jami'an kiwon lafiyar kasar Brazil sun sanar da sabbin kamun cutar mutum 34,918 cikin sa'o'i 24. Yanzu kasar na da sama da mutum 900 da suka kamu da cutar, ita kuma ke bin bayan Amurka. A Amurka kuma adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar ta COVID-19 ya zarta 2,100,000 kuma an samu mace-mace kusan 117,000 a cewar ƙididdigar Jami'ar Johns Hopkins. Ɗan takarar shugaban Amurka na jam'iyyar Democrat Joe Biden zai yi galaba kan shugaba Donald Trump da babbar tazara idan yau za a gudanar da zaɓe a cewar wani sabon binciken jin ra'ayoyin jama'a. Sabon binciken wanda Reuters Ipsos ya tattara ya nuna cewa kashi 48 cikin 100 na waɗanda suka bayyana ra'ayoyinsu sun ce za su jefa wa Biden kura'a, kashi 35 cikin 100 kuma suka ce za su jefa wa Trump. Bayan haka, kashi 40 cikin 100 na ra'ayoyin sun nuna gamsuwa da yadda Trump ya tunkari annobar coronavirus, kashi 55 kuma suka yi akasin haka. Gaba ɗaya, binciken jin ra'ayoyin ya nuna cewa Trump na da farin jini da kashi 38 cikin 100. Amma akwai albishir ga shugaban. Binciken ya kuma nuna cewa kashi 43 cikin 100 na ra'ayoyin sun yi imanin cewa Trump zai fi yin aiki a ɓangaren tattalin arziki fiye da Biden, wanda ya samu kashi 38 cikin 100. Jami'in ɗan sandan nan farar fata wanda ya harba wani ba'amurke baƙar fata har lahira a lokacin da mutumin ya auna ɗan sandan da na'urar teza a wajen wani gidan saida abincin Wendy's. Ana tuhumarsa da laifin kisa da kuma wasu laifukan yanzu. An sallami jami'in ɗan sanda Garrett Rolf daga aiki bayan harbin Rashad Brooks a daren Juma'ar da ta gabata. Jami'i na biyu da ke wurin da lamarin ya faru, Devin Brosnan, an ba shi hutun aiki. Shi kuma ana tuhumarsa da laifin cin zali mai tsanani. Babban lauyan gunduma na garin Fulton, Paul Howard, ya ce duka jami'an biyu sun shuri Brooks da kafa a yayin da yake kwance a ƙasa jina-jina. Ya kuma ce Brosnan ya ɗora ƙafarsa a kafaɗar Brooks. Howard ya kara da cewa cikin su babu wanda ya ba Brooks wani taimakon agajin duba lafiya fiye da minti biyu.
Madalla anjima kadan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan wata tawagar shugabannin fannonin tsaron Najeriya karkashin jagorancin mai baiwa shugaban kasa shawara kan sha'anin tsaro General Muhammad Mangunu ta kai ziyara jihohin Katsina da Sokoto domin duba al'amuran tsaro tare da jajantawa al'ummar yankunan kan halin da suka shiga na fama da hare-haren yan bindiga. Ziyarar na zuwa ne bayan zanga-zangar da aka yi ta gudanarwa musamman a jihar Katsina kan yadda al'amuran tsaro ke tabarbarewa da kuma hakuri da fadar shugaban Najeriya ta ba yankunan dangane da halin da suka shiga. Wakilin murya Amurka Muhammad Nasir ya aika mana da rahoton daga Sokoto.
Ziyarar ayarin karkashin jagorancin mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkokin tsaro General Babagana Mangono mai ritaya wata alama ce mai nuna cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya damu da abubuwan da ke wakana na rashin tsaro a jihar Sokoto.
Muhammadu Buhari ya damu matuka akan wannan rashin tsaron, abun yana damunsa sosai, bai samu kwanciyar hankali, saboda haka yace in zo in tattauna da kanansa gwamna, sannan daga nan mu je mu samu shi mai martaba sarkin musulmi a matsayin sa na shugaban al'umma da kuma tsohon soja. To wanga shi a dalilin zuwan mu nan.
Gwamnan jihar Sokoto Aminu Zaid Tambol ya nuna gamsuwa da wannan ziyarar da yace tuni jami'an tsaro da ke aiki a jihar Sokoto suna aiki ne kafada da gwamnatin jiha wajen wanzar da zaman lafiya a cikin jihar. Ya ce gwamnati ta kaddamar da shirin nan na amfani da al'umma wajen samar da sha'anin tsaro.
The Security Council meeting we have agreed to consider the possibility of merging some of these villages that are scattered all over the place.
Ya ce a zaman da majalisar tsaro ta gudanar ta amince da cewa kananan ƙauyukan da ke warwatsa a cikin karkara waɗanda su ne ke fuskantar barazanar hare-hare a haɗe su wuri ɗaya a samar da babban gari wanda hakan zai taimaka wajen inganta samar da tsaron jama'a da kuma samar da ababen more rayuwa ga al'umma. Muna buƙatar gwamnatin tarayya ta amince da aiwatar da wannan tsarin. Ayarin wanda ya kunshi babban sufetin 'yan sanda da babban daraktan hukumar tsaro ta DSS da shugabannin hukumomin kula da bayanan sirri na soji ya kai irin wannan ziyara a fadar mai alfarma sarkin musulmi. Wannan ziyara a iya cewa wata alama ce mai bada kwarin gwiwa ga inganta sha'anin tsaro musamman duba da yadda wannan ayarin ya gana da gwamna da kuma mai alfarma sarkin musulmi. To ko matakan da ake doka na inganta tsaro sun fara haifar da ɗa mai ido ya zuwa yanzu musamman a yankunan da ke fama da hare-haren 'yan ta'adda.
Sunana Hafnabu Abdullahi Muhammad Samari. Gaskiya dai yanzu ana ɗan kwanaki biyu uku ba a ji wani hali ba, sannan duk kuma halin da za su kai sai da su kai shi a kaikaice nan da nan da sun ji ɗurewar jami'an tsaro da sun bar wuri. To kaga alhamdulillah an samu cigaba, abubuwan sun ɗaya sauki saɓanin da, domin da ba a taɓa kwana biyu ko zuwa uku isa local government baka ji an ce an ga wani wuri ba na abin nan. Amma dai insha Allahu rabbi yanzu abubuwan sun ɗan fara lawa, gaskiya matakin da gwamnati ta ɗauka to alhamdulillah gaskiya mun ɗan fara ganin sawaba a abin.
Muhammad Nasir, murya Amurka daga Sokoto, Najeriya.
Da Muhammad Nasir, to dangane da wannan ziyara da tawagar ta kai a waɗannan yankuna, wakilinmu a Abuja Umar Faruk Musa ya tattauna da masanin tsaro Malam Nasir Zaharuddin, inda ya fara da tambayar shi irin tasirin da yake ganin wannan ziyara za ta yi.
Wannan abin ya kamata a ce an fara yi shekara biyar da shugaba Buhari ya shigo mulki. Idan da ana irin wannan din lokaci zuwa lokaci, ana tafiya mutane na ganin su kuma suna yin abin da ya kamata kamar yadda aka yi wannan kara. To da tintin an gama da wannan matsala, domin abin da ya faru shi ne gaba ɗayan su service chiefs wato manyan kwamandojin soja na ƙasa na ruwa da na sama gaba ɗaya suke zuwa su ga shugaban ƙasa su masa bayani.
Amma kana ganin wannan ziyarar za ta ba da damar a inganta sha'anin tsaron nan da ya taɓarɓare?
To akwai magana ɗaya da shi mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro ya yi wadda take da tsabar muhimmanci. Idan har za a bi ta, to ko shakka babu fiye da rabin matsalolin tsaron nan za a ware su. Shine na samun bayanan sirri ga su kansu al'umma da suke zaune a waɗannan yankunan da ake tafka wannan ta'annadi. Idan har waɗannan bayanan sirrin suna zuwa yanda ya kamata, to ko shakka babu ba zai ɗau lokaci ba za a iya ragargaza waɗannan 'yan ta'adda.
Masanin tsaro Malam Nasir Zaharuddin kenan a tattaunawarsu da Umar Faruk Musa. Masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Ga Maryam ta dawo da ci gaban labaran duniya. Dakarun tsaro a Mozambique na ci gaba da yaki da rikicin mayaka da ke karuwa a arewacin kasar, inda tashin hankali ya yi sanadiyar kisan ɗaruruwan farar hula ya kuma tilastawa dubban mutane tserewa gidajensu. Tun daga shekarar 2017, mayakan masu tsananin kishin addinin Islama da wasansu ke da alaka da kungiyar 'yan ta'addan IS sun kaddamar da hare-hare akan farar hula da dakarun gwamnati a arewacin lardin Cabo Delgado. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, 11 cikin gundumomi 16 da ke lardin da galibin mazaunansa musulmai ne sun fuskanci hare-hare da mayakan suka ɗauki alhakin kaiwa. Kungiyar wadda aka fi sani da Al-Shabab Ahlus Sunna wal Jama'a a ƙasar ita ce kungiyar 'yan ta'addan da ta kai hare-hare a Cabo Delgado. An ɗauki kungiyar a matsayin mayakan Mozambique da ke da alaka da IS. Jiya Laraba, kasar Pakistan ta faɗi cewa dakarun India sun yi harbe-harbe a tsallaken yankin Kashmir da ke tsakanin iyakar Pakistan da India, wanda ake kira LOC a takaice, inda farar hula hudu suka mutu wani kuma ya jikkata. Wata sanarwa da rundunar sojan Pakistan ta fidda da yammacin jiya ta ce India ta saba yarjejeniyar tsagaita wutar da bangarorin suka amince da ita. Ta tsara harbe-harbe akan ƙauyukan da ke ƙarƙashin ikon Pakistan a yankin ba tare da wata tsokana ba. Sanarwar ta kuma ƙara da cewa dakarun Pakistan sun maida martanin harbin da India ta yi. Nan take dai, jami'an India ba su yi wani bayani akan batun ba. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya har ila yau ana ci gaba da samun ƙarin bayanai dangane da tsare Sharif Nasura Ashir, shugaban gamayyar ƙungiyoyin arewa wato CNG da jami'an tsaron Najeriya suka yi. An dai kama Ashir ne bayan da suka gudanar da zanga-zangar lumana a jihar Katsina akan matsalar tsaro da ta'addabi yankunan arewa maso yammacin Najeriya. Ko da yake har yanzu hukumomin tsaro ba su ce uffan ba akan wannan lamari. Wakiliyar mu Madina Dauda ta hada mana wannan rahoton daga Abuja.
Sharif Nasura Ashir yana ɗaya daga cikin jigajigan gamayyar ƙungiyoyin arewa wacce aka fi sani da CNG a turanci, kuma yana cikin waɗanda suka halarci zanga-zangar lumanar da aka yi a Katsina, kamar yadda mai magana da yawun ƙungiyar Suleiman Abdulaziz ya mani ƙarin bayani.
Allah hakika, jiya bayan an gama zanga-zanga an tafi da Nasura Ashir Sharif, ɗan sanda sun tafi da shi. To amma ba kamar yanda ake cewa an kama shi ba, in an ce an kama shi kamar an je an kama shi a filin zanga-zanga ne. Ba abin da ya faru kenan ba. Mu ne da kanmu bayan shi commissioner ɗan sanda shi ya tari masu zanga-zangar nan ya musu jawabi, muka ce to bari mu je mu yi mishi godiya yanda ya ba mu haɗin kai da mutanen shi aka yi zanga-zangar nan cikin lumana, wanda ba taɓa zanga-zanga na lumana irin wannan ba. Muka je office Sharif din, muka zauna muka bayani, muka gode mishi, muka gode ma ɗan sanda, muka bashi takarda da zai kai ma gwamna. Sai kuma sai ya ce mana ai IG ya ce yana son ganin shi Sharif. Sai muka ce to shikenan, ai muna da motocin bari mu tafi. Sai ce a ai akwai mota da aka tara za da za a je da shi. Kun ga yaudara ce kawai da cin amana, wanda kuma mu wannan ba zai dame mu ba. Sannan kuma wai a yanda muke samun bayani, shi ma wai tuhuman da ake masa sun hada da wai ya zagi Femi Adesina, ma'aikacin fadan shugaban kasa wanda ya zagi Professor Ango Abdullahi, aka tare masa wai shi ma laifi ne wannan, kuma ya hada zanga-zanga da ba a taba irin ta wannan lumana a kasar nan. Duk duniya, kowa da duniya sun bada shaidan haka, shi ma commissioner ɗan sanda ya bada shaidan haka, commissioner ɗan sanda na jihar Katsina.
Shi kuwa masanin tsarin mulkin kasa barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar ya yi ƙarin haske akan abin da kundin tsarin mulkin kasa ya tanada a game da kama mutum ko kuma tsare shi a hukumance.
Wato daidai da sashe na 36 na tsarin mulkin Najeriya, idan ma ana zargin ka akan wani abu, to a cikin awa 24 a gabatar da kai gaban kotu, ai maka bayanin laifukan da kai, a kuma baka hurumi na dama na ka kare kanka, wala Allah ka dau lawyer ya kare ka, ko amma baka da karfin lawyer, wajibi ne ga hukuma ta dauki lawyer ta baka wanda zai zo ya kare ka. Wannan abu ne wanda yake sun yi abun su daidai da hurumi na tanaje-tanajen tsarin mulki. Ana neman izini ne idan ana tunanin wannan abun zai iya kawo tashin hankali ko kuma zai iya kawo bambancin ra'ayi tsakanin kungiyoyi a rigima ko a tada hankalin kasa da kwanciyar hankalin jama'a.
A lokacin da yake tsokaci akan wannan batu, mai magana da yawun kungiyar dattawan Arewa Dr. Hakim Babu Ahmed ya yi tsokaci yana cewa,
ni dai abin da nake cewa shine a karkashin a zaman da muke yanzu muna mulkin demokradiya ne kowa yana da yancin shi, ba a kamu na nuna karfi kuma ba a yin kama karya. Ko ni ne ko Sharif ne ko ma wane ne yan sanda suka ga suna da hujjan su gayyace shi ko su kama shi sai mishi tambayoyi, amma kada a ci zarafin mutum, kada kuma a kare doka wurin neman gyara. Kawai abin da zan ce kenan.
Nayi kokarin samun bayani daga bakin mukaddashin kwamishinan yan sanda kuma mai magana da yawun rundunar yan sandan kasar Frank Mba, amma kokari na ya citira. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Madina Dauda, masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 da 25 da 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na huka. Allah ni kai ne na roga baro ki ka don ka hoyi ba ku da ma tambaya ni ke da
masu saurara. Assalamu alaikum, barkamu da asuba. Lai Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali, ya gayyaci yan fafutuka mata da nufin neman hanyar dakile yawan fadi da yabo waye al'umma a Najeriya da ya kai ga yanzu masu wannan dabi'a sukan kashe waɗanda suke yi wa fyaɗan. Lamarin da ya sa mata a jihohi da dama suka yi gangamin jan hankalin al'umma kan wannan lamari. Waɗanda muka gayyato sun haɗa da kwamishinan ma'aikatar harkokin mata ta jihar Nasarawa Halima Jabiru da Saudatu Madi, shugaban ƙungiyar kare haƙƙoƙin mata da ƙananan yara Rafa, da Sadiya Adamu, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar da ke hankoran kare haƙƙoƙin ƙananan yara da ake kira Tallafi Najeriya. Sai kuma Aisha Buba, ƙwararra a fannin sanin halayyar ɗan Adam. Jagorar wannan tattaunawa Shamsiya Hamza ta tambayi kwamishinan ma'aikatar harkokin mata ta jihar Nasarawa Halima Jabiru hukuncin da ake yi wa waɗanda ake samu da wannan laifi. Sai ta bayyana cewa,
hukunce-hukunce da ake yi suna gaba su da zafi yadda ya kamata, domin a nan muna ta kokari wannan yanzu duk zai biyu. Idan aka yi fasin nashi, insha Allahu akwai hukunci masu zafi-zafi da aka sa akan duk wanda aka same shi da wannan aikata wannan abin. To abubuwa da yawa muna nan ana ta kokari a jihar Nasarawa, gwamna kuma yana bakin cikin irin wannan abubuwa, saboda haka duk wani abu da zai bada goyon baya in dai akan magana yara to baya gazawa. Aka insha Allahu za mu haɗa da addu'a da kuma sa ido da kuma aiki da hukuma na tsaro da cewa wannan abun bakin ciki. Muna fata Allah zai kawo takaita mana wannan al'amari. Gaya nan yanzu ya ma kai bayan an yi fyaɗe sai a sake kashe hukuma na gwamnati, dole a tsaye tsaye su total abin organization, civil society organization suna kokari kwarai da gaske. Ko yau Home Federation of Muslim Women Association a Nasarawa State da muka yi march, muka je aka yi present na ilijin don su muka yi presentin wasiƙa ma Deputy Governor ya wakilci gona, muka ba shi wasiƙa na position namu na matan Nasarawa State, muka kuma je majalisa muka ba speaker letter akan displeasure namu da kuma mu ya saying no to all forms of abuse wanda ake ma mata da kuma ƴaƴanmu maza da mata, domin conveying wannan position namu a matsayinmu na mata na wakilin matan jihar Nasarawa. Kuma speaker ya mana alƙawari duk irin dokoki da suke a ƙasa a da za su sake su zama su duba don hukuncin ba su yi ba, su duba wani irin hukunci ne za a ƙara dubawa a ƙara yi, tunda wanda ke ƙasa bai nuna cewa yana amfani ya zama kamar deterrent to others cewa za su tsorata da wani irin hukunce-hukunce.
Idan muka waiwaye ki Aisha Buba a matsayinki na ƙwararriya wacce ta san halayyar ɗan Adam, wannan matsala ko za ki iya bayyana mana illan da yake da shi ga wanda aka ci wa zarafi, ganin cewa wasu ma idan hakan ya same su shikenan ya ta gayyara rayuwarsu, ko kuma wasu ma sai ki ga sun ɗauki hukuncin ma kashe kansu?
Gaskiya kamar yadda kika faɗa yana da illa mai matuƙar girma, saboda a yanayin aiki na da kuma abokanan aiki na, musamman kwanakin bayan nan da muke ta ganin magana akan fiyaɗe yana tasowa, muna samun mutane da suke da damuwa suke zuwa wajen mu domin tattauna damuwar su, sai kiga cewa akwai labarin fiyade a cikin damuwar su. Wani lokacin ma zaki ga fiyaden ya faru ne shekaru da dama da suka wuce, amma duk da haka abin yana damun su, yana damun rayuwar su. Shine wannan yana nuna irin yanayin girma yanda shaye yake damun mutum, yake damun al'amuran rayuwar mutum. Yana iya kawo wa mutum tsananin damuwa wanda nake cewa depression, kuma shi wannan tsananin damuwar ba daidai yake da damuwar da mutum yake iya shiga yau da gobe ba. Wannan yana tsananin damuwa ne har in yayi girma yakan iya kaiwa ga mutum ya ji kwata-kwata rayuwa ta fita daga kan shi, ba ta san tayi tunanin komai na rayuwa, ba ta jin daɗin komai na rayuwa, ba ta jin daɗin kowane alaka da mutane har mutum ya fara tunanin ɗaukar ransa. Wani lokacin kuma zaki samu mutum duk daɗewar abin da ya same shi sai su kai shekara da shekaru suna yawan mugayen mafarkai wanda yake tuna musu da abin da ya same su. Wani lokacin ki samu mutum baya iya rayuwa yanda ya kamata, ko mutum baya sha'awar ya ji yayi aure saboda idan yayi tunanin abin da ya same shi kwata-kwata sai ya rika hargitsa masa rayuwarsa da yanayin littafin sa. Wani lokacin kuma saboda yanayin yanda a gari a society muke yawancin uzura wa da la'anta da zagin mutanen da fiyade ya same su akan cewa laifin su ne, yakan sa kwata-kwata mu'amalar su da mutane ta canza, yakan sa in mutum ne mai walwala ya dawo kwata-kwata bai da walwala, yakan sa wani lokacin mutum baya iya bacci, baya iya cin abinci da kyau. So irin waɗannan abubuwan duk suna iya samun mutum wanda fiyade ya same shi, kuma suna iya zama har shekara, tsawon shekara da shekaru. Bai zama lallai wai da ya faru sai su rika jin haka ba, sai ya tafi. Yana iya zama da su shekara da shekaru, sama da shekara goma, sama da shekara ashirin, mutum yana fama da irin wannan damuwa, yana fama da irin wannan tunani da matsaloli saboda abin da ya same su. To kamar yadda kika ce da farko, gaskiya wani lokacin yana kai tsananin har su ji suna son su ɗauki ransu. Wasu suna aikatawa ɗauki ransu, wasu kuma kafin su aikata a su samu taimako. To irin wannan gaskiya ba ƙaramin yadan, wani lokacin har ya kai matsayin da zai hargitsa wa mutum amfanin ƙwaƙwalwarsa. Sai ki ga mutum ko ya zama ƙwaƙwalwarsa ba ta aiki dai ya kamata, ko ya zama kamar mutum ya fara zaucewa saboda yanayin tunani da irin damuwan da suka shiga ciki. So babu yanda baya faruwa gaskiya.
Hajiya Saudatu Madi, idan na dawo gurin ki, wanda irin hukunci kike gani ya dace a matsayin da ke kare haƙƙin mata da kuma yara, me zaki?
Ai, yanke hukunci ba na mutum bane, ba na hukuma. A yanzu a Najeriya muna da dokoki, muna da jewan da kowa ya sani, criminal code, muna da criminal code, muna da child rights act, muna da violence against sexual prohibition act, wacce doka ce aka yi ta 2015 wacce take rara aini ta dubi ne ne hukuncin fyaɗe a yadda yake tafi a duniya, wacce kowa ya sani, kuma ko wanda bai sani ba, fyaɗe ya ɗauki wani matsayin Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma kotun duniya ta ba shi matsayin laifin yaki, wato daidai yake da laifin kashe mutum babu haƙƙi a lokaci, ko kuma daidai yake da lokacin yaki a kashe mutum, wato abinda mutum yake ce ma war crime, wato yadda laifin yaki na cin zarafi yake a lokacin yaki da daina aiki, ba kuma tare da abokin gaba ba ne, ba a yadda da haka ba. To saboda haka shi laifin nan a cikin penal code da criminal code yana da hukuncin har ɗaurin rai da rai a cikin BAP Act, wato wannan hukumar dokar cin zarafi, kare mutane, haramtawa da kare mutane daga cin zarafi, shi ma yana da tsauran mataki. Saboda haka ni a nawa faɗin ba wai matakin ba ne, ba kuma hukunci ne kaɗan ba, aiwatar da hukunci ne muke da matsala. Kuma kamar yadda muka sani, dama ita doka za a yi ta, amma ba ita za ta aiwatar da kanta ba, kuma ita za ta tafiye da kanta ba. Mun shekara 14 muna fafutuka neman aifatin a kaddamar da wannan doka ta hana cin zarafi, don mun raina irin yadda aka faɗe shi a cikin fina da criminal code aka kuma yi. To amma idan kika yi doka yau, tana bukatar akalla abu bakwai. Na farko, tana bukatar a ba da kuma kuɗi da kuma goyon bayan aiwatar da ita. Kowace doka kuma tana da hukumar da ke da alhakin aiwatar da ita. Kamar yanzu waɗannan kin ga akwai justice, ministry of justice, na ji commission na tsara tana maganan alaƙa, kyakkyawar alaƙa da sirri daga ministry of justice akan waɗannan al'amura.
dan duk wani hukunci duk wani wanda za a kawo gaban kuliya sai ya ta wannan ma'aikata akwai hukumar ƴan sanda wanda suke da haƙƙin bincike akwai asibiti wanda suke da haƙƙin bincike su faɗi lafiyar mutum ta tafi ko ba ta faɗi sakamakon wannan al'amari da aka yi muna da hukumai me ake kira shi suna ƴan jarida ku kanku wani irin abu aka ɗauka an ɗauke shi labarin zuma ne ko labarin zaki kawai a yi shi rauki ya wuce shi kenan ya ƙare ba za a ƙara bin kaji shi ba sai kuma wani ya taso saboda haka ba tsananin ne su ba mu bisu ba yanzu mace za a yi mata fyaɗe idan ta je wurin farko da ya kamata ta fara zuwa shi ne wurin ƴan sanda amma ba ta ma san inda za ta ba ko kuma in ta samu ta je ko kuma an tattafa mata ta je za ki iske cewa tana da matsalar cewa ana cewa ina me yasa ta je wurin sai a maida mai laifi kuma a ƙara mishi laifi to yawancin ku ba sa so su je na biyu kamar yadda wata ƴan uwa ta faɗi ana ƙyamar abin ana ganin ƙazafi ne ko kuma wani mummunan fenti ne so ba ma za a je wurin ɗan sanda ba rirrufewa ake kamar yadda ta faɗa na uku kuma idan har aka kama hanya ana an samu kyakkyawan karɓuwa a ƴan sanda an samu kyakkyawan rahoto daga asibiti an tafi kotu to wurin ke kaka dawo yau an ɗaga gobe wani bai zo ba ciwuwanci ta yi kaza sai ki ga mutum har ya gaji da yawon kotu yau an ɗaga da sau ɗan ƙara gobe an ɗaga haka sai ki ga mafi yawan lokaci matan suna ganin kawai wannan ma ba abin gaba ne ko kuma sai an gama duk wannan an yi fitawar shari'a ciki da al'adi ya ɗauki matsayin cewa to ya ba shi ɗaurin wata uku ko kuma tare 3,000 ko ta 10,000 bayan dokar tana nan kila zai ce shi ne ga abin da aka yi ba ko kuma bai da shaida da ta bada da hukuma ta bada saboda kin san mu yanzu a Najeriya wanda aka yi mafaɗe ita magana ta baki ita ba sai wasu mutane sun zo a cikin dokar ne ba wannan yake sai mutane wasu daban sun zo sun ce sai ga sake aka yi mata fyaɗe to kullum ina tambaya shi wai da zai yi mummunan aiki yana aika goron gayya ne sai aikawa saboda haka ni abin da nake so in ce tsananin doka ba shi ba ne kaɗai muke bukata eh lalle ana bukatar hukunci mai tsanani a ƙasar nan ne aka yanke hukuncin kisa ma ɓarayi ɗan bashi da mukami an daina ba a daina ba sai ki ga an yanke hukuncin kisan an kai mutum an aje shi zaman dindindin wani kuma ma sai ki ga banda zaman dindindin mu an ma zo an ce ga wasu sabo shida ta fito an ƙyale shi
to sai a sake yi mana ahuwa domin rashin kyan wannan sautin da aka naɗa ta wayar tarho bisa dalilan ba da tazara nan kuma za mu yi sallama da bakin namu kwamishinan ma'aikatar harkokin mata ta jihar Nasarawa Halima Jabiru da Saudatu Madi shugabar kungiyar Rafa da Safiya Adamu ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar tallafi Najeriya da kuma Aisha Abuba ƙwararra a fannin halayyar dan adam idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za ku ji abin da matasa suke cewa dangane da wannan lamari yanzu a madadin bakin namu da kuma Shamsiya Hamza da ta mana hira da su sai kuma ci Bahiro Dodo ne daidai da sautin shirin alheri ke muku fata alheri
kai mata su ne duniya
to madalla kafin mu karkare shirin namu ga labaran duniya amma fa a takaici
Hukumomin Beijing babban birnin China sun sanya sabbin matakan kulle da takaita zirga-zirga sakamakon cutar coronavirus a jiya Laraba yayin da kasar Brazil ta sanar da karuwar adadin waɗanda aka tabbatar suna kamuwa da cutar a duk rana. A Amurka, ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden zai yi galaba kan shugaba Donald Trump da babbar tazara idan yau aka gudanar da zaɓe a cewar wani sabon binciken jin ra'ayoyin jama'a. Jami'in ɗan sandan na farar fata wanda ya harba wani ba Amurka baƙar fata har lahira a lokacin da mutumin ya auna shi da na'urar teza a wajen wani gidan sai da abincin Wendy's ana tuhumarsa da laifin kisa da kuma wasu laifuka.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hanci ƙarfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da tsadi wato ƙarfe 7 kenan agogon Ghana za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin kafin mu sallama da ku bari mu miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalai da abokan arziki da kuma shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto bisa ga rasuwar Malam Macido Mujeri wanda Allah ya yi wa rasuwa a Sokoto da fatan Allah ya mai rahama. Allah ya gafarta masa. Amin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, musamman abokiyar aiki na da tsaya na gabatarwa, wato Maryam Dauda da Sidi da ya hada shirin ya kuma bada umarni, sai injiniyan mu na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.